This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 22 ga watan Maris na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hauwa Sharif da kanin labarai.
To zarau kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya shirya tsaf domin kada ƙuri'a kan wani daftarin da Amurka ta samar da zai gaggauta dakatar da yakin da Isra'ila ke yi da Hamas a Gaza. Shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya ce Rasha ta kai wani mummunan hari cikin hare-hare mafiya muni cikin dare akan Ukraine. Ƙasashen Australia da Burtaniya sun soki China bisa matakan da take ɗauka akan Hong Kong da kogin kudancin China da goyon bayan da take ba Rasha.
Kanin labaran kenan. A bangaren rahotanni za a ji cewa wani harin kwanton bauna da aka kai a yankin Tilabiri ya yi sanadiyar mutuwar dakarun Nijar sama da 20 tare da jikkata wasu. Za kuma a ji cewar mazauna wasu yankunan kudancin jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya na ci gaba da zaman ɗarɗar sakamakon yadda 'yan bindiga suke kwarara zuwa yankunansu. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafe da shirin da ɗan gari, inda a yau masanin tarihi zai ba mu tarihin garin Dange da ke ƙaramar hukumar Dange Shuni a jihar Sokoto. Muna kuma tafe da tasirin azumi albarkacin watan Ramadan. Amma fa duk sai bayan an saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya shirya tsaf domin kada ƙuri'a akan wani daftari da Amurka ta samar da zai gaggauta dakatar da yakin da Isra'ila ke yi da Hamas a Gaza domin kare fararen hula da samar da damar shigar da kayayyakin jin kai ga al'ummar Falastinawa sama da miliyan 2 da ke fama da yunwa. Jakadiyar Amurka Linda Thomas Greenfield ta ce tana da yakini sabon kakkausan daftarin zai samu amincewar mambobin kwamitin su 15 a yau Juma'a. Daftarin da za a kada ƙuri'a akan shi zai kasance wani umarni na kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da zai nemi gaggauta dakatar da buɗe wuta mai ɗorewa da ba shi da wata alaƙa kai tsaye da neman sakin mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su a yayin harin da ta kaiwa Isra'ila na ranar 7 ga watan Oktoban bara wanda ke cikin ƙudirin na baya. To amma kwamitin zai goyi bayan bin hanyoyin diplomasiya domin ganin an cimma wannan bangaren tsagaita buɗe wutar yakin da ke da alaƙa da sakin dukkan sauran waɗanda aka yi garkuwan da su. Shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya faɗa a yau Juma'a cewa Rasha ta kai wani mummunan hari cikin hare-hare mafiya muni a kan Ukraine cikin dare, inda ta yi amfani da makamai masu linzami sama da 90 da jirage marasa matuƙi ƙirar Iran guda 60. Ya ce akwai makaman jirage marasa matuƙi sama da 60 da makamai masu linzami samfari iri daban-daban kusan 90 da Rasha ta riƙa yin lugudansu a kan Ukraine cikin dare. Ya ƙara da cewa duniya ta gane wa idanunta ƙiri-ƙiri yadda 'yan ta'addan Rasha ke kaikaitar cibiyoyin makamashi da na samar da makamashin da madam ɗin da ke samar da makamashi da gidajen jama'a da motocin safa-safa na al'umma. Ministan harkokin cikin gida na Ukraine ya ce hare-haren sun kashe akalla mutane 2 da raunata wasu mutum 14 inda wasu mutum 3 suka ɓace. A yau Juma'a ne ƙasashen Australia da Burtaniya suka soki China bisa matakan da take ɗauka akan Hong Kong da kogin kudancin China da goyon bayan da take ba Rasha bayan kammala wani taro da ƙasashen biyu suka yi inda London da Canberra suka zurfafa hulɗar tsaro a tsakaninsu. Ƙasashen biyu sun kira halayyar China ta kwana-kwanan nan ta neman tashin-tashina ga ayyukanta akan taragon jiragen ruwa da na ma'aikatansu mallakar ƙasar Philippines kusa da gaɓar ruwan Thomas Shoal a kogin kudancin China, cikin wata sanarwa da ba a saba fitar da irinta ba da ta yi magana kai tsaye kan take-taken Beijing a yankin. Cikin wata sanarwa haɗin gwiwa a farkon watan nan, da kasashen kudu maso yammacin kasashen Asiya, Australia ta yi kiran da a sa ido sosai a kogin na kudancin China ba tare da ta ambaci China kai tsaye ba. An fitar da sanarwar ta ranar Juma'a ne bayan da sakataren harkokin wajen Birtaniya David Cameron da sakataren tsaro Grant Shapps suka gana da takwarorinsu na Australia Penny Wong da Richard Marles a birnin Adelaide. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla, an jima kaɗan Hauwa Sharif za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko. Wani harin kwantan ɓauna da aka kai a yammacin ranar Laraba a yankin Tilabiri kusa da iyakar jamhuriyar Nijar da ƙasashen Mali da Burkina Faso ya yi sanadiyar mutuwar dakarun Nijar sama da 20 tare da jikkata wasu. Hukumomin tsaron jamhuriyar Nijar a cikin wata sanarwa sun bayyana cewar an yi nasarar hallaka 'yan ta'adda fiye da 30. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Munibarma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Labarin wannan hari da aka ayyana a matsayin mai cike da sarƙaƙiya ya fara bayyana ne a kafafen sada zumunta, inda wasu majiyoyi suka sanar cewa an yi babban gumurzu a tsakanin sojojin Nijar da wasu 'yan bindigar da suka yi kwanton ɓauna a kewayen ƙauyen Tagay na gundumar Bankilare da ke jihar Tilabiri gab da iyakar ƙasar da ƙasashen Mali da Burkina Faso. Majiyar ta bayyana cewa a sakamakon wannan al'amari sojoji 21 sun rasu, wasu 34 sun yi ɓatan dabo, yayin da wasu 27 suka ji rauni tare da lalata motoci masu silke 5 da wasu motoci 4. Ko da yake majiyar ba ta yi bayanin komai ba dangane da abin da ya faru da 'yan ta'addan da suka kitsa wannan hari, to amma hukumomin tsaro a sanarwar da suka bayar a kafar talbijin mallakar gwamnati a cikin daren jiya Alhamis, labarin ya sha bamban.
Forces armées nigériennes ont fait l'objet d'une embuscade complexe aux abords du village de Nasser situé entre Tagay et Bankilare.
Suna masu cewa 'yan bindiga sama da 100 sun kai harin kwanton ɓauna mai cike da sarƙaƙiya kan sojojin Niger a tsakanin ƙauyen Tagay da Bankilare. Maharan sun yi amfani ne da bama-baman gargajiya da suka haka a cikin motoci tare da bizne wasu kan hanya. Dakarun wannan ƙasa sun maida kakkausar martani kan 'yan ta'addan da suka zo kan babura da motoci. An yi gumurzu sosai, inda sojoji suka hallaka abokan gaba fiye da 30, kodayake askarawa 23 sun rasu, wasu 17 da suka ji rauni na samun kulawa a asibiti, yayin da aka lalata wasu motoci 4 na yaƙi da wasu pickup 4 a cewar sanarwar ma'aikatar tsaron ƙasa. Mahukunta da sunan shugaban majalisar CNSP sun yaba wa jami'an tsaron Nijar game da abin da suka kira jajircewarsu akan maganar tabbatar da tsaro da kare martabar ƙasa. Suna masu jaddada ƙara jan ɗamara domin ci gaba da ayyukan murƙushe ta'addanci don samar da tsaro da kwanciyar hankali a ƙasa. Jamhuriyar Nijar, makwabciya ga Mali da Burkina Faso, na fuskantar matsalolin tsaro a yankin Tilabiri sakamakon yaduwar aika-aikar 'yan ta'addan da suka addabi ƙasar Mali yau shekaru sama da 10. Sulaiman Munibarma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulaiman Munibarma, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa Facebook, Twitter, Instagram ga Hauwa Sharif da ci gaban labaran duniya.
A ranar Juma'a ne ake sa ran sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zuwa Isra'ila a wani gagarumin hubbasa na ganin an cimma kawo ƙarshen yakin da Isra'ilan ke yi da mayakan kungiyar Hamas. A yayin da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ke kada ƙuri'a akan wani daftarin ƙudurin da Amurka ta shata na ganin an gaggauta yin sulhu. A can Isra'ila ana sa ran Blinken ya tattauna buƙatar tabbatar da ganin an yi nasara akan Hamas da ya hada da yin nasara a Rafah bisa tsarin tabbatar da kare fararen hula da tabbatar da ganin ba a haifar da cikas ga shigar da kayayyakin jin kai ba da wanzar da baki ɗayan tsaron Isra'ila, cewar wata sanarwar ma'aikatar harkokin cikin gida. Amurkan dai ta nuna kin amincewa ga aniyar Isra'ila na shigar da dakarunta ta ƙasa cikin Rafah da ke kan iyakar Gaza da Masar, da Isra'ilan ta ce wajibi ne muddin ana son ganin bayan Hamas, tare da tabbatar da cewa kungiyar wadda Amurka ta kira da 'yan ta'adda ba ta sake kaiwa Isra'ilan irin harin da ta kai mata ba na ranar 7 ga watan Oktoba bara. Kasar Sudan ta Kudu ta ce binciken da ta gudanar kan mutuwar dan jarida Christopher Allen a shekarar 2017 ya yi daidai da abin da gwamnatin ta faɗa a baya, cewa an kashe dan jaridan ne ba bisa niyya ba, sakamakon musayar wuta a lokacin da yake ɗauko labarai a zamanin ƙazamin yakin basasan ƙasar. Ɗan jaridar mai zaman kansa mai shekaru 26 a duniya, ɗan ƙasar Amurka da Burtaniya, an harbe shi ne da bindiga a ka a yayin wani ba ta kashi tsakanin dakarun Sudan ta Kudu da 'yan tawaye a kudancin garin Kaya a ranar 26 ga watan Agustan shekarar 2017, bayan matsin lamba na tsawon shekaru daga ƙasashen Amurka da Burtaniya da na ƙungiyoyin yakin baka na kafafen yaɗa labarai da suka nemi sai lalle an binciki kisan nashi. Gwamnatin ta Sudan ta Kudu ta bayyana a watan Oktoba cewa za ta kaddamar da bincike akan musabbabin mutuwar ɗan jaridar.
Labaran duniyan kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu koma kan rahotannin namu. Mazauna wasu yankuna a Najeriya na ci gaba da zaman zulumi da fargaba saboda yadda 'yan bindiga waɗanda ake fargaban daga wasu jihohi suke suna kwararowa tare da kafa sansanoni a yankunansu. Mutanen yankunan kudancin jihar Neja da ke arewa maso yammacin Najeriya sun ce yanzu haka ba a tafiyar sama da kilomita 1 cikin nutsuwa saboda fargabar 'yan bindigar waɗanda ake zargin suna kwararowa ne daga jihohin Kaduna, Zamfara da Niger. Wakilinmu daga Kebbi, Muhammad Nasir, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Rashin ɗaukar matakan bai ɗaya wajen yaƙar 'yan bindiga da ke haddabar jama'ar jihohin arewacin Najeriya kan iya zamowa dalilin da yasa har yanzu ba a shawo kan matsalar baki ɗaya ba, saboda idan sun ji wuta a wani wuri sai su koma wani wuri na daban suna aika-aikar su. Irin haka ne yake faruwa yanzu a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya, inda 'yan bindigar da ake korowa daga dazukan jihohin Kaduna, Zamfara da Niger ke kwararawa kudancin jihar ta Kebbi suna samun mafaka kuma suna addabar jama'ar yankunan. Wani mutumin Bena ta ƙaramar hukumar mulkin Dankowa Sago da baya so ambaci sunansa ba saboda dalilin tsaro, ya ce jama'ar yankunan ko da yaushe cikin tashin hankali suke saboda yadda 'yan bindiga ke farautar su.
Abin da ya zuwa dan Umaru zuwa Tumburku, abin da ya yi gehen ɗanlayi Kabaro 'yan Maitaba, mutanen nan kuwa yanzu da aka kurbatso su akan ɗaukar yaran ga da aka yi 'yan makaranta, to yanzu sun baro wajen ɗan Sado sun dawo nan wajenmu. Yanzu din kai gabashin Bena kilomita guda sai a ɗauke ka ko kuma a halbe ka. Muna so don Allah gwamnati ta diba, muna tuhuma makila sun dawo da 'yan makarantar nan wajen.
Shi ma wani mazaunin yankin kirayeyi ga mahukunta da aka kawo musu ɗauken gaugawa saboda matsalar ta sake kunnuka a yankunan nasu.
Sunana Salihu Muhammad Bena. Don Allah a kula, waɗannan ƙauyuka yanzu kilomita ɗaya ya yi maka yawa da gabascin Bena, baka cika karo da su ba, kullum sai sun halbe mutane. Yanzu haka akwai mutane na nan guda uku an halbo su suna nan asibiti yanzu haka. To haka muna kira ga gwamnati shehu Kebbi don Allah ya gaugawo wannan abu.
Shugaban ƙaramar hukumar mulkin Dankowa Sago yankin da ya fi fuskantar barazanar 'yan bindiga saboda ya makwabtaka da dazukan jihohin Zamfara, Kaduna da Niger, Hussein Aliyu ya ce suna samun bayanan sirri akan yadda 'yan bindiga ke kwararawa yankunan nasu yanzu.
An kurbatso su daga wajen Ishid, wajen Kaduna da Zamfara, sun zo wani wuri da ake ce ma Hira, cikin Zamfara ne amma kusa da iyaka ne da mu, da kuma cikin iyawa Allah jami'an tsaro suka yi dubaru nasu, suka shiga ba su sani ba, suka fatatake su, kuma wa'annan sababbin tanti-tanti ko kam-kam ɗin da suke yi jami'an tsaro suka ƙona su, suka kashe wasu nan wurin. Har akwai wasu ƙauyuka wa'anda daga ciki jami'an tsaro sun samu ko da suka tafi wuraren akwai ɓarayin, saboda an samu report ɗin cewa akwai wasu wa'anda an halbo su daga can wurin ɗan Sadau, an kawo su nan gare ana treating ɗinsu, da kuma Allah ya sa jami'an tsaron suka yi nasara a wa'annan tanti-tantin da suke yi sabbi, bukokin aka samu aka ƙone su, wa'anda aka cimmawa su ma aka gama da su.
Ya ce gwamnati na kan shirin ko ta kwana akan wannan matsalar domin tabbatar da ba a baiwa ɓarayin kafar cin zarafin jama'a ba.
To yanzu ma abin yanzu nan da nake maka magana, muna magana da 'yan vigilante ɗinmu da ke patrol da su jami'an tsaro suka kama wani wanda ya sai irin magungunan ga da ake treatment din waɗanda suka ji ciwo da sauransu ƙarfi 10 da wani abu aka kama shi wata tsohuwa hanya a hanyar jambali zai taka ya tafi can wurin su waɗannan mutane.
Na yi ƙoƙarin janta bakin rundunar ƴan sanda ta jihar Kebbi da kuma gwamnatin jihar Kebbi, amma dai abin ya ci tura. Bisa yadda matsalar rashin tsaro ta gagari magancewa ne ya sa wasu gwamnatocin arewacin Najeriya suka samar da jami'an tsaron al'umma. Sai dai kawo yanzu ƴan bindigar na ci gaba da aika-aikar su tamkar da suka saba a can baya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, yanzu kuma lokaci ne wanda za a gyara zama a saurari shirinmu na gaba da ɗan gari.
Jama'a su sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin da ɗan gari, shirin da ke zamowa na haɗin gwiwa tsakanin muryar Amurka BOA da kuma gidan rediyon Bridge FM Sokoto. Sunana Aminu Alhussein Amanawa. A yau shirin na da ɗan gari ya yi rezango ne a garin da ake cin kasuwarsa cikin dare, wato garin Dange da ke cikin ƙaramar hukumar mulkin Dange Shuni a jihar Sokoto. Shi dai wannan gari na Dange gari ne na Sulubawa, kuma yake cike da ɗimbin tarihi na sarakuna, sana'o'i da ma al'adu. Karin cika ku da surutu masu sauraro, domin Hausawa dai na cewa waka a bakin mai ita tafi daɗi. Domin shirin ya yi katarin tattaunawa da sarki na 12 na wannan masarauta, bari dai bakon namu ya fara da gabatar da sunansa.
To, sunana Bello Usman Dange, sarkin Borno Dange.
Mai sauraro zai so ya ji tarihi a takaice na wannan garin na Dange.
To, tarihin Dange kamar yadda mu muka same shi ga magabata shine Dange dai gari ne wanda yake Turankawa ka sarauta tai a halin yanzu ga sadda kuma faru. Da aka cewa mutanen da makwautan mu, mutanen da ƴan uwan mu kuma Sulubawa, lokacin da Malam Shehu ya zo su suka tarbe shi. Kowa san dai ƙasar Hausa ko da Shehu to akwai mutane, akwai kuma waɗanda suke ƴan ƙasar nan waɗanda suke tare, amma akasarin su Sulubawa ne. To, kuma shi Shehu da an taso daga inda ya taso saboda ganin bahillaci na Turanka, sai dai Suluba suka tarbe 100%. Don ina uwan su na suka ba shi goyen baya sadda shi gona, ya kasance Suluba ne suka zama wakilai garai a nan gehen. Akwai Gobirawa, akwai sarakunan Ruhu Gani sun gewa sarkin Musulmi yana can, sarkin Adar, sarkin Ardon Shuni, sarkin Yakin Beji. Duk waɗannan mutane kakannin su suka contribute ma Shehu Usman ya samu stalin gijin ƙasar Hausa. To, saboda haka shi yasa da Shehu ya zauna dan ɗane Muhammadu Bello, saboda ƙauna da biyayyar su Suluba ga ɗan uwansu ba da iko ban mallanta su yake. To, saboda wannan abin yasta su Suluba nan sai sun ka roƙa kamar da aka ba mu labari cewa don Allah don a ƙara zumunci suna son Muhammadu Bello ya ba su ɗaya daga cikin ɗayanai su zauna da shi. To, sai an ka ce Muhammadu Bello, sai ya ce to ga mu'azu nan. To, sai an ka kawo shi Dange. Kuma a lokacin da abinda an muhara a ce Dange, kamar yadda aka bada labari, an ce muna nan dori rundawa runji su suke nan wurin. To, amma sai ya kasance zaman da suka suma suna zama ne saboda Suluba da kaitowa daga Nijar, Cameroon, ina da dabbobinsu suna ratsawa ne zuwa wasu wurare na Afirka da sauran kasashe. To, ka san dabbobi in sun kaiwa za a wayi gari, wasu ba su da lahiya, sun haɗi a gangar aka cewa nan ta haɗi. To, in suka samu wannan kes, waɗanga mutanen da annan Dange rundawa kenan su ka sau wannan bisat gare su in sun kaso su sai su yanke suna sai da nama to da yake a shanu wannan lokaci an ce suna da yawa an kace sai a surut abin ga nama sai a tosa shi don kada ya lalace wani kuma in ka wuce ma za ka yi ta jan anguwa na ta wari don an tara naman
ya yawa
ana gasawa bisa ga wannan karhe to sai an ka ce wani da cijo mai fasaha shi ma barunji sai zaka ce musu kai sun ka ce naman ga da shi lalace ko shi haka ku lelaye shi ku mai faɗi ku zan shanya shi sai in sun ka lelaye sun ka shanya sai ce to abi doge da da kowa jak kowa sai a lalata mishi da gishiri sai ya bushe sai a gasa ka ji inda kilishin dange ya samu
da yake garin dangen ya shafa shekaru kuma yana da tarihi kila da akwai adadin yawan sarakunan da suka jagoranci shi garin
kamar da ni faɗa maka Mu'azu dan Bello dan Shehu Usman shi an ka fara kawo sarkin Bauran Dangina bayan ne an sarakuna irin su sarkin Bauran Dahiru an yi Mu'azu an yi Hassan dan Mu'azu wajen dai sarki 12 an kai a halin daga wannan lokaci zuwa yanzu ko wani akwai wanda ka share shekara 30 shi yasa ka gaza ka ga kamar an ce 12 ka dibi tun sadda an ka faro da masu tsaya 12 to wasu yawancin rai sun kai da yawa
kuma kuma kuna iya sarautar sarkin musulmi
a nan dange mutum wajen 6 sun kai sarkin musulmi su daga nan dange sun kai to daga dange suka fitowa don akwai gidan Bello din nan shi ya producing din Mu'azu dan Bello wanda ya fara sarauta nan kuma da Mu'azu dan Bello ya gama sarkin Baura sai ku toye sarkin musulmi Hassan dan Mu'azu yayi sarkin Baura yayi sarkin musulmi sai Abubakar dan Dangina shi an maga takardar sarkin musulmi Hassan dan Mu'azu kuma yayi sarkin musulmi kuma da dange hito macido duk yan Dangina duk dange suke to ka gani sai ka ba magana wai muna iya yi ba mu ganin muka ma mu ayyari momi
To shi wannan sunan na Baura da ake alakantawa da ita masarautar kamar ina ya samu asali
to kamar yadda magabata sun haga muna abinda an ka ce Baura din ga hilla ni ka biwa nan masu shanu sun lubawa da sauransu to in shekara ta kare ga kaka nan hili akai gaba ɗaya sun dawo sai ayi ta shadi ka san shadi to shadi biyu na akwai sharu da muka ce masharu
na Fulani
shi wannan sandata shi ko ga geza ta mai laudi danya shi ko abinda aka ce mata Baura to da an ka tashi tunda shi ba sulube na ba Mu'azu balle a ce mai arko ko a ba shi sunan sarauta sulubawa sai an ce to wacce sarauta za a sa sai an ce to ai garin nan Baura aka yi wannan sadin a ce mai sarkin Baura
na san a garuruwa da dama da suka yi fice suke da tarihi ba a rasa sana'o'i kila da suka yi fice baya ga kilishin nan kamar me aka fi a wannan garin na dangi
to kahin da bayan kilishi don shi kilishi shi a farko kahin dangi ta zama established to bayan mutane sun taho lokacin shi Mu'azu dan Bello babbar sana'ar mu nan tukane da tuluna duk shi da ka biya kana ganin wuta ta tashi ana gashin waɗannan tuluna shi a babbar sana'ar mutanen dangi Hausawan dangi shi su kai runda wannan dangi kuma kilishi su kai amma dai dangi abe ga tukunya ce da tulu da shantulla so kaji sana'a mutabi ita ce wannan shantulla da tukane sai noma na akwai Hausa din da ka noma sun abu mu zogara da koyi in ba noman ba lokacin sai kiwon da muka yi like able kamar yadda kowane wuri yake
a duk yankuna da dama an san ana cin kasuwannin ne da rana ne amma kasuwar dangi da ake ci Lahadi da Laraba da dare ake cin ta
a dalilin da yasa aka cin sa da dare a lokacin da duniya tana lafiya tana zaune lafiya mutanen kasar mu manoma na makiyaya na in sun ka taida swahi wurin kiwo ko wurin noma sai an yi azhur ko da haka isowa ka ci kasuwa la'asar tayi sannan masu kawo kayayyaki akwai waɗanda sai sun buge kayansu kamar gero dawa an barbagin nasu duka ai waɗannan abubuwan yamma ta yi to ko da aka zakkuwa sai kaga ana ta hada tsakanin la'asar to wannan zo kasuwa bai cewa karhe 5 ya tashi tunda ya to 4 don bai sai da komai ba sannan wasu kauyukan mu masu bisa shi ba su shigowa sai da dare inda suka koro su sai zuwa mareci ta kusa mangariba. To kaga shi ya kawo latin shiga kasuwat da wuri-wuri, shi ya kawo latin tashi, ba wai ana yin shi bane don doka an kai, a'a, ko da mun ka tashi kalcha din mu a haka nan.
Mun ji irin dambenan abubuwan alfanun da ke tattare da ita wannan masarauta da maganin dangin, da akwai kalubale watakila da garin yake fuskanta?
To kalubale da muke fuskanta kamar da kaji na hada ma, banda na zamani ba mu mukabalta wani abu banda wanda zamani ya kawo, wanda ya kuma kowace kasa shina cikin wannan rashin zaman lafiya yana ciki. Inda an kai to muna jin wahala da matsuwa ta rashin ruwa, to alhamdulillah da lokaci ya taho wasu sun azurta yan garin sun yi muna rutsace wuri-wuri. Gaskiya an magana ruwa yanzu da sauki, dole ko wallahi ko shanta na ruwa mutum kama dangi ya baka wallahi ma yake ba.
Masu sauraro, saboda lokaci anan za mu yi sallama da ku a cikin shirin na da dan gari, shirin da ke zamowa na haɗin gwiwa tsakanin murar Amurka da kuma gidan rediyon Vision FM Sokoto. A madadin kowa da kowa, Amina Lusina Amanawa da na gabatar ke cewa mu kasance lafiya.
To an gaishe ka. To masu saurare, yanzu kuma lokaci ne da za a saurari tasirin azumi albarkacin wannan wata na Ramadan.
Ni sunana Muhammadu Khalifa, wanda ke cikin garin Maradi ɗan banana. To alhamdulillah wannan wata na Ramadan mai albarka da muke a ciki yana da muhimmancin da baya iya faduwa ga baki, saboda kamar yanzu mu matasa muna amfani da wani abu guda daya, sai a ce watan Ramadan ya zo, yanzu wani laifi da muke aikatawa kamar ƴan uwa na matasa da wanda na san shi ake yi, ƴan uwa kaga wani na shan taba sigari, wani na biyar mata, wani na aikata zunubi da kala-kala, ga sunan shi ita ce shisha, wani gidan rawa, wani kalle-kalle da bai kamata mu ba, abinda ƴan uwa suke kallo sai a ce to wani yanzu aboki na wata na Ramadan ya zo, watan ibada ne, gaskiya mu miya kuri mu bar wannan abun har sai bayan wata Ramadan ya wuce. To yawanci mukan daga kafa akan hakan a bari, saboda alfarma da albarka da muke jin uwayenmu da malamanmu suna faɗa na wannan wata. To yanzu tunda mun shiga ciki kuma muna jin haka a zuciyarmu dan mu bari saboda wannan wata, to abu guda ɗaya ne ni da zani iya gai ga ƴan uwa na matasa, ya kamata mu hattara mu ankare kuma mu kare yanda muka bari akan wannan wata mai albarka. Mai mun bar aikata laifi wanda Allah subhanahu wataala dama ya ce mu bari, mun bari dalilin wannan wata. To ni abu guda ɗaya ne zan kira ƴan uwana da shi da mu hattara mu ankare, ko da bayan wannan wata ya wuce da rayuwar mu ya bar mu lafiya, dan Allah dan annabi ƴan uwana, abinda muke aikata wanda muka ji mun bari saboda alfarma wannan wata, mu yi kokari mu sa shi a zuciyar mu, Allah zai taimake mu, mu jaye mu kiyaye kamar yadda muka kiyaye dalilin wannan wata mai alfarma. In ka kiyaye gabaki ɗaya abin da ka kiyaye shine alkhairi, shine arziki, shine mutunci, shine komai a cikin rayuwarka wanda zaka sadu da Ubangiji.
Da wannan kuma muka zo shirin mu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya shirya tsafi domin kada ƙuri'a kan wani daftarin da Amurka ta samar da zai gaggauta dakatar da yakin da Isra'ila ke yi da Hamas a Gaza, domin kare fararen hula da samar da damar shiga da kayayyakin jin kai ga al'ummar Falasinawa sama da miliyan 2 da ke fama da yunwa. Jakadiyar Amurka Linda Thomas Greenfield ta ce tana da yakini sabon kakkausan daftarin zai samar da amincewar mambobin kwamitin su 15 a yau Juma'a. Shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya faɗa a yau Juma'a cewa Rasha ta kai wani mummunan hari cikin jerin hare-hare mafiya muni a kan Ukraine cikin dare.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu, sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da daddare, wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya Nijar, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hauwa Sharif, wadda ta taya ni gabatar da shirin, da wadda ta bada umarni wato Julie Lagos Gresham da ma injiniyanmu na yanzu, ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alkhairi, ku huta lafiya.